Imanin shekara guda da rabi aka kwashe ana gwaza wannan shari'a a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano tsakanin lauyoyin gwamnati da na wanda aka tuhuma da aikata wannan laifi wato Malam Abdul-Jabbar Nasiru Kabara. A shekaran jiya Alhamis ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarki Abdullahi Yola ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan tabbatar da laifin furta kazaman kalamai da kuma alakanta su da Annabi Rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan gudanar da wani taron gaggawa da maraicen jiya Juma'a zauren hadakar malaman Kano wanda ya kunshi dukkanin dariƙun addinin musulunci a Kano ya tattauna akan wannan hukunci. Kana daga bisani ya fitar da wata sanarwar bayan taro.
Zauri ya bibiye shari'ar sau da kafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta dauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka bayar wanda ake tuhuma na ya kare kansa. Don haka Zauri ya gamsu da sakamakon shari'ar game da hukuncin kisa da aka yankewa mai laifin. Zauri yana fatan wannan hukuncin zai zama gargadi ga masu tunanin aikata irin wannan katobar. Haka kuma Zauri yana fatan wannan shari'ar za ta zama hujja da za ta sa al'umma ta aminta da tsarin shari'a, don haka ta dauki jimirin yin biyayya ga doka da oda. Waɗannan hikimomi biyu su shari'ar musulunci take kokarin tabbatarwa.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan sakataren zauren hadakar malaman Kano, shi ma Malam Bashir Adamu Aliyu na cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Najeriya, wato Islamic Forum of Nigeria, na cewa
duk da cewa abin ya ƙonar al'umma musulmi matuƙa, amma suka yi hakuri, malamai suka yi jagoranci, aka kai ƙara, aka yi hakuri, kuma shari'a na ta dauɗon shekara da doriya ana binta hankali a hankali aka yi ƙarshe. Kuma duk wanda ya saurari shari'a nan ya ji gwari-gwari irin yanda alƙali ya bi magana nan daga farko har zuwa ƙarshe, kuma an ga abin da ya faru. Don haka wani yana daɗa gwada mana wato alkhairin da ke cikin al'umma, muna fatan Allah ya kiyaye harsunanmu da kuma wato bakunanmu daga duk wani abu da zai zama ya taɓa mutuncin manzon Allah sallama da addini da kuma abin da wato al'umma musulmi take ganin girmansa. Kuma nan dole mu godewa mu kuma yaba da lauyoyi da suka jajirce akan shari'an nan, da shi alkali da ya kokari gurgurdan hali yayi daunin zuciyarsa ya kuma yi abin da yake gani shine adalci da kuma gaskiya da kuma bada dama ga wanda yake wanda aka hukunta. Abin da ya saura shine mai fatan cewa wannan ya zama izina ga duk wani mai hankali, duk wani mai tunani da yake kokarin yayi wani abu ya kiyaye harshensa, ya kame bakinsa, ya kuma sani cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a taba shi. Kuma ƙarshe muna tunatar da al'umma cewa wannan fa ba kuma ne illa mu'jiza ta manzon Allah sana ta bayyana, domin ba wani wanda yayi wannan al'amari sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa, domin dama shi da kansa yayi alƙawarin cewa wallahu ya'simuka minan nasi, Allah da kansa yace shi zai tsare shi daga duk wani wanda zai ƙoran cutar da shi sallallahu alaihi wasallam.
Baya ga hukuncin kisa ta hanyar rataya, babbar kotun shari'ar musuluncin ta Kano ta umarci gwamnati ta rufe masallatan Malam Abdul-Jabbar dake unguwannin Sharadar da Gwale a cikin birnin Kano, tare da haramta sanya karatuttukansa da yayi a baya a kafofin yaɗa labarai. Sai dai masana shari'a sun ce malamin na da kwanaki 30 cif ya ɗaukaka ƙara muddin yana muradi, amma idan bai yi hakan ba gwamnati za ta zartar da hukuncin babbar kotun shari'ar musuluncin a ƙarewar wa'adin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.